أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مسادها وأن مسلاتي لتارع البركة نسب عثمان بن عفان التي تبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. ألفه السعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى ونشيل مجلسنا أريد ثلاثين تغيير من شاتر قواتم صفر هجرة للمكة زوى مدينة قمودة لقريب إلى أربعين وقيا وندي دليل sha uku ga watan takwas a kalandar Bature 2025. Idan ba amanta ba, wancan sati mun shiga cikin shakhsiyya ta 45 shine Abdullahi dan Umar, kuma mun tsaya inda mallam yake mana bayani akan mulki na gari wanda Abdullahi dan Umar yayi ya labartawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda shi Abdullahi bin Umar yake cewa, na kasance cikin yara samari masu kwana a cikin masallaci, yace ni yanda kowa yake horin ciki, ko yanda kowa idan yayi sallar asuba yake yin mulki a daren shi zo ya labartawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ga abin da ya gani a mulkin shi manzo Allah ya fassara mai. Yace haka ni ma nake kullun sha'awa a ce na samu nayi mulki, manzo Allah ya labarta mun mulki da shi. Na Abdullahi bin Umar yake cewa kurun wata rana sai ga irin mulkin da yayi, yace ya ga wasu mala'iku guda biyu sun zo mai sun ja shi sun yi wutar jahannama da shi. Yace da suka zo bakin wutar jahannama sai suka tarar da wutar da wutar an sha makance ta da katanga, irin katanga yanda ake yi yanda ake yi wa rijiya katanga na idan yaro ya zo ba za a iya fadawa ba. Yace kuma ga ta nan an sanya mata karni guda biyu, ko an saka huna guda biyu irin yanda ake yi wa rijiya, a sanya itace guda biyu a dora na sama wanda zai ringa juyawa a ja a kullawa dabbobi didin su ringa jin yawa. Yace haka ya tarar da yanayin yanda ake yi wa rijiya, haka ya tarar da wutar jahannama. A lokacin nan sai yake cewa, kai tsaye nake cewa a'udhu billahi minan nar, Allah ka mun tsari da wutar jahannama. Kuma wannan shine hali na mumuni, in wani hali ka shiga to na wajibinka ka nemi tsari da wannan abin da bai kamata ba, ko wannan abin na musiba wanda yake tunkararka, ka nema ubangijin ka ya maka tsari da shi. Yake cewa, kai tsaye ina neman tsari da wutar jahannama. Yace sai muka gamu da wani mala'ika, da wannan mala'ikan yake cewa muna yake mala'ikan nan da muka haɗu da shi zuwa dai ƙarshen abin da yake labartawa Hafsa. Yace na zo na ba Hafsa labari, Hafsa take cewa ta ba manzo Allah labarin abin da na gani. Manzo Allah yake cewa, ni'mar rajul Abdullahi law kana yusalli min al-layl. Manzo Allah yake cewa, madalla ga wannan mutumin Abdullahi, inda ma a ce yana tashi yana sallar dare. Kaga wannan shike nuna maka lalle fadalar sallar dare, tashi cikin dare, kanu qalilan min al-layl ma yahtauna. Ubangiji da ya tashi ambatan ko bayyana fadala na masu dare, masu raye dararensu. Yake cewa, in kadan ne wanda suke tashi da dare suke raye dararensu, da yawa daga cikin mutane zaka same su idan dare ya ruwa a kwance suke suna morewa rayuwarsu. Shi kuma wannan tashin na dare yana gadarwa bawa abubuwa da dama a cikin rayuwar shi. haka mai tashi da dare zaka same shi a kullun tare da shi da kai haske, da ka kalle shi zaka gani huskar shi ta sha bamban da huskar wanda baya tashi da dare. Wannan kuma Ubangiji ne ya alƙawarin sanya musu wannan hasken wanda suke tashi da dare suna sallolin su na dare. Haka Ubangiji yake bayyana mana tabbas ta tajafa junuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yace wannan yana ɗaya daga cikin siffa mutane na gari sune wanda idan dare ya ruwa wa'ansu suna can suna munshari, su kuma sun tashi suna ganawa da Ubangijin su, suna roƙon Ubangijin su dukkan wa'ansu alkhairai, kuma suna roƙon shi, suna masu kaunatar abin da yake gunshi, suna masu tsoratar abin da yake gunshi, suna kaunatar rahama shi ne sun yasu gidan aljanna, suna tsoratar abu azaba shi ta gobe kiyama. Ina yake bayyana wannan lalle rai ba san ba abin da Ubangiji ya mata tanadi ba sakamakon irin wannan ayyukan da take aikatawa. Tashi da dare ko da raka'a guda biyu ce, manzo Allah ya ce kai ko da mutum ba ya iya ba yayi raka'a guda ɗaya wutiri ya ba kanshi lafiya, wannan ita kadai za ta kasance maka gata a gobe kiyama. Wannan sallar dare idan muka koma zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a harfa al'amari shekara kamun a farlan ka salloli guda biyu, abinda aka farlanta wa sahabban shi shine tashi da dare sallatar wani yanki na daga dare a haƙƙin manzo Allah sallatar dukkan dare. Kamar ya kunkumin lele illa ƙalila, ka tashi ka sallaci dukkan daren ka in ba ɗan kaɗan ba, sai salloli guda biyu wanda aka faranta musu ita ce sallar asuba da sallar asar. Shi ne Aisha take ba mu labari ta ce asalin sallolin nan sun kasance guda biyu har zuwa lokacin da manzo Allah ya isra in shi da mi'raji, aka farlanta mana salloli guda 50 aka sassake su aka mayar da su ladan 50 amma dai guda biyar zamu. Yace da muka san da aka zo aka tabbatar da wannan salloli guda biyu wanda ake sallar asuba da sallar asar, amma dai duk da haka ba kamun a farlanta wannan guda uku yace ba a sauke wa kowa ba sallar dare ba kiyamul layli ba. Yace ba an farlanta sallolin nan guda biyar aka sabkewa al'umman manzo Allah, tashi da dare ya koma musu sunna ne, ga wanda yake iyawa ya tashi, ga wanda ko baya iyawa ya burtin shi, amma dai tashin kayin shine gatanka kuma shine mafi alkhairi. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaba halayya na Abdullah ibn Umar madalla da wannan halin nashi, inda ana so ko inda Abdullah ibn Umar yana so a halin shi ya samu cika shine ya ringa tashi da dare yana sallah. Wannan ba karamin gata bane ga wanda Ubangiji yake ya bashi damar tashi da dare yana sallah. Malam ya ci gaba da ce mana al'adu ma'as sunnatil mutahhara, ladabi na Abdullah ibn Umar tare da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene sunna? Shine duk abinda kaji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ko an bashi labari ya tabbatar da sahabban shi akan haka, ko kuma abin da yake halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren halittar shi ko kuma bangaren halayya na yau da gobe, wannan ita ake kira da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wajibi ne ga kowa ya kiyaye sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tsarin rayuwa na musulmi shine duk abin da za aikata in dai bai dace ba da sunna ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda Ubangijinka baya karba. Duk abinda zaka yi in yaya yake in dai bai dace ba da sunna ta manzo Allah ba to tabbas Ubangijinka ba zai karba ba. Shine abubuwa guda biyu wanda suke sanyawa kowace ibada idan an yi ta Ubangiji ya karba, shine na farko ikhlasi, kai dan Allah, sannan kai dace da koyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In aka saba ɗaya daga wannan to Ubangiji baya karɓa kowane aiki da zaka yi mai. To shine nan malai ya kawo mana wa'ansu athar wanda suke tabbatar mana lalle Abdullah ibn Umar yana taka tsantsan akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace kana Abdullah ibn Umar shadidu tamassuki bis sunna, Abdullah ibn Umar ya kasance yana tsananin riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. La yakadu yashaddu anha qaida an mila, daidai da gulgudan yankan warce, daidai da gulgudan haka Abu Abdullah ibn Umar bi tsallake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In dai an ce manzo Allah ya faɗa ko an ce manzo Allah ya aikata ko an ce manzo Allah ya tabbatar ko kuma wannan yana ɗaya daga cikin halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko abin da ya shafi halin rayuwar
shi Abdullahi ibn Umar bai ketare wani abu shi yake aikatawa saboda ai shi manzon Allah Ubangiji ya faɗi mana a hakkin shi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake gurata ya haɗu da Ubangiji ta hannun dama wanda yake kauna Allah ko wanda yake kauna haɗuwa da Ubangijin shi a gobe kiyama to tabbas zai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzon Allah abun koyi ne game da al'ummar shi cikin ya daidai da dan karamin abu in dai Abdullahi ibn Umar ya sani manzon Allah yana yin shi to sai ya aikata shi shi ne kawo mana dalilai akan haka yake cewa min al-adillati ala zalik daga cikin dalilai akan haka النافع عن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت الشجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس daga nafi in tattambawa na Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar shi yake bayyana mana nafi yake cewa lalle Abdullahi ibn Umar ya kasance yana bibiyar guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ka san manzon Allah ya zauna ko yayi sallah a wannan wurin Abdullahi ibn Umar kokari yake ya tahi yayi sallah a wannan wurin haka idan muka dauka wannan ba wai Abdullahi ibn Umar kadai ba hali ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kwaitowar su akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka koma kaga Abdullahi ibn Ummi Maktubi ta kankanas yazo gun manzon Allah ya nemi mutumki ya yanka yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ina gayyatarka ka zo ka ci abinci a gidana kai sallah a wani wuri wanda zan dauke shi wurin sallah sallah ta nafila sani Abdullahi ibn Ummi Maktubi ba yahi mai zuwa masallaci ba yazo gun manzo Allah ya bayyana yace manzo Allah ni innan makaho ne kuma hanya tana mun nisa in taso daga gidana in zo masallaci da kai wa alharu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina iya yin sallah a gida yace sallaka a gida kamun ya tashi manzo Allah yace ina yake yace ka zo masallaci yace kana jin kiran sallah yace ina jin kiran sallah yace to ka zo masallaci to salloli na nafila Abdullahi ibn Ummi Maktumin ibn Ummi Maktumin yake cewa diddan manzon Allah yazo yayi sallah a wani wuri wannan wurin in dauke shi wurin sallah na nafila a gidana yace nayi wannan gara nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan takomashin manzon Allah yazo yace to sallar za a fara ko abincin za a ci aka ci abinci aka zo yace a ina kake so Abdullahi ibn Ummi Maktumin a maka sallah yace manzo Allah a can nake so ya kasance mun wurin sallah da ya taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah suka yi jami da aka gama sallah wannan wurin ya kasance wuri ne wanda Abdullahi ibn Ummi Maktumin yake sallah a kodi yaushe sahabbai da suka yi haka kowa yake kokarin dama a ce shine manzo Allah ne mai wannan tatin a gidan shi kaga wannan Abdullahi ibn Umar ya kasance yana bibiyar ina manzon Allah ya zauna a cikin bulaguran shi da ya tashi daga nan zuwa Tabuka ina ne manzon Allah ya tsaya yayi sallaci sallolin shi duk inda Abdullahi ibn Umar ya san ai manzon Allah ya tsaya yayi sallah a wannan wurin sai ya tsaya shi ma ya sallata kuma kada mu manta a can bayan ina bayani nake cewa ba wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren aikin hajjin manzon Allah kamar Abdullahi ibn Umar duk inda manzon Allah ka san ya taka lokacin da ya aikin hajji to Abdullahi ibn Umar ta nan yake bi baya sauye takin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nazala tahta ash-shajara yace a cikin bulaguran shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabbi kalkashin wata itaciya yace to Umar Abdullahi ibn Umar abin da ya kasance yana yi kana yata'ahadu tilka ash-shajara ya kasance yana kai kawo zuwa wannan itaciyar fa yasubbu fi asliha al-ma'u sai ya zuba wannan itaciyar ruwa ba dan komai ba kai latai bas kada ta bushe ya kasance kullun idan ya gitta zai iya tsayawa yayi sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a gun wannan itaciya wa qala nafi yake cewa an ibn umar daga abdullahi ibn umar qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa law tarakna hadha al-baba lin-nisa ana zamna cikin masallaci manzo Allah yace waccan kofa ai da an barwa mata su ringa shigowa kada a ringa samun cudanya tsankanin maza da mata qala nafi yake cewa falam yadkhul minhu ibnu umar hatta mata daga wannan fadar da manzon Allah ya Ibnu Umar bai sake shiga ta wannan kofar ba har sai da mutu ba komai ba saboda bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi aidan an ibn umar daga nafi maula ibn umar daga ibn umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu kana fi tariqi makka yaqumu bi ra'si rahilatihi yusniha Abdullah ibn Umar a hanyar shi ta tahiyya garin Makka ya huto daga garin Madina zai garin Makka sai ya ga shi nafi sai ya ga Abdullah ibn Umar ya sauka daga kan dabbar shi ya rike linzamin wannan dabbar tashi ya sunkuya ta wa yaqulu yana cewa la'alla khuffan yaqaw ala khuffin yace takanyu takin wannan dabbar ta waye yayi dace da takin dabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yani khuffi rahilati an-nabi sallallahu alaihi wasallama ina nihin takin ko hubbin dabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya ga manzon Allah yayi shine shi ma yayi manzon Allah ya sabka ya rike wannan linzamin wannan takuwar tashi ya sunkuya ta yace ni ma da nazo wannan gurin ne haka la'alla hubbin dabba ta yayi dace da hukun dabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal zahir abun da yake mabayyani annahu annabi sallallahu alaihi wasallam yamshi bi rahilatihi fi hadha al makan Abdullah ibn Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tahiyya da dabbar shi a wannan wuri inda ya sunkuya wannan dabba nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abinda ko ya aiwatar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar shine Abdullah ibn Umar shi ma yayi lokacin da ya zo wannan wuri inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce a hanyar shi ta garin Makka zuwa Madina wannan kada wani ya ce a ai wannan kaman neman abin da yake ya huce gona da iri neman tabarruki da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin ne wanda yake halaka amma dai wani wanda ba manzon Allah ba haramun ne kadan ka nemi tabarruki a kanci kuma idan ku kace zaka yi hakan to tabbas zaka fada cikin shirka wa iyazu billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan haƙƙin ayi tabarruki da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwan manzon Allah sauraron ruwan manzon Allah kakin manzon Allah wannan duka an ba da dama haƙƙin shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan shi fa duk wanda yace ana iyawa ko ana iya tabarruki da shi ko kuma wani an makamanta haka to haramun ne kakan abinda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka baro wa al'umma shi shine babun tawassuli shine zaka iya tawassuli imma ya kasance da sunayen Allah ko kuma da siffofin Allah ko kuma a'a da wani ayyuka nagari wanda ka san ka aikata kana kyauta da zan ubangijinka ya karba kai tawassuli da su ubangijinka ya biya maka bukatunka kuma bayan haka ba a baka wata faka ba ta kai tawassuli ga wani abu wanda yake kuma bayan haka Allah ya dace ka Allah yake cewa khawfuhu radiyallahu anhu jin tsoron shi game da ubangijin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi ai bakaya in ana hira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne top wurin jin tsoron ubangiji qala rajul li ibn umar yawma Abdullah ibn Umar yana zamne wani mutum yazo yake wadi me yake cewa ya khairan nasi aw ibn khairan nasi yake cewa ya mafi alkhairin mutane ko ya dan mafi alkhairin mutane فقال عبد الله بن عمر سي يكي تيوا ما انا بخير الناس يتي ني با مفي الخير متاني بني با ولا ابن خير الناس حكى ما اينا با مفي الخير متاني بني با يتي ولكن عبد الله من عباد الله يتي ني با الله ني daga cikin bayin Allah arju Allah ina qaunata abin da yake gun Allah wa akhafuhu kuma ina jin tsoron ubangiji wallahi lan tazaku bil rajul hatta tuhlikuhu Abdullah ibn Umar yake yi wannan mutumin kasheri ku ne ire-iren ku ba za ku bushe ba da mutane ba har sai kun halakar da mutane da ire-iren su wa yake wadi sune ash-shu'ara yattabi'uhum al-gawuna wanda zan su zo su ringa zugawa suna zugawa abinda ba haka ba su dora su hauda gwaiwa ta hauƙaya shikenan a halakar da kai a ringa a iza ka a ringa cewa ka kai kai kuma kai barkai kowa kowa ba shine shi kuma Abdullah ibn Umar a wannan lokacin bai kai ba mafi alkhairin mutanen ba amma dai ana lissafa shi daga cikin manyan mutane masu fadala amma da yanzu yake wadi mai haka yake cewa wallahi ban kai ba ni ne bawon Allah ne daga cikin bayin Allah wannan shine abinda kowa ya kamata a ce ya yana tutiya da shi kamar yanda manzanmu yake tutiya da shi shine duk lokacin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara inna ma ana abdullahi wa rasulu ni innan bawon Allah ne ko manzon shi bambanci na da ku yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kurum ni dai ana yi min wahayi lalle ubangijin nan ubangiji ne tilo wanda ya cancanta abota tami wannan shine bambanci na tsankani da amma dai ni innan bawon Allah ne manzon shi da haka Abdullahi ibn Umar yake yi wa wannan mizangar kadda ku hallakar da mutane da irin wannan maganganun naku inda wani ne ake a cikin jama'a ana ce mai mafi alkhairin mutane kaga ai an dora shi wani ma wanda bai san shi ba a lokacin nan zai san shi a lokacin ne ya ranga ba da fadla yace fanzur rahimakallah kadiba ka gani ya kai mai karantawa kaifa yadfa'u hadha al-imam da'u al-ajab an nafsihi yace kalla yanda wannan babban malami yake kare ko yake ije wa kanshi cuta ta jijji da kai ta al'ajabi da kai saboda wannan duk wanda ya dora wa kanshi hakan to tabbas cuta ce shine malami yake cewa ka kalla yanda yake ije wa kanshi wannan cuta ta al'ajabi da kai yace bainama nara fi hadhihi al-ayyam min man akalahu al-kibar wa hadamahu al-ghurur yace a yanzu kuma inda kamar yanda muke gani a wannan lokacin zamu ga da yawa daga cikin mutane wanda girman kai ya riga ya cinye shi rudu na rayuwa ya riga ya mamaye shi yace wa huwa la yusawi fil mizan ba'ra yake cewa idan aka dora shi akan sakemi da shi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kashin dabba bai kai ba yake cewa wa ahqaru al-insani indama la ya'rifu qadra nafsihi yace mi mafi tunzurtan dan adam lokacin da dan adam yake fahimta shi wane ne wajibi ne dan adam ya maido hankalin shi san shi innan wane ne daga ina yake kuma ina zaya a duk lokacin da dan adam yake yi wa kanshi wannan lissahin to tabbas zai ringa maido hankalin shi lalle shi innan wane ne kuma miye makoma shirman banza ne a ringa izaka ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza alhali kai innan ba haka bane ba bayan Allah na gari da ibada aka san su bayan Allah da taimakawa addini aka san su bayan Allah da bawa wannan addinin gudunmuwa aka san su wai ba wai da maganganu ba ba da jijji da kai ba ba da alfahari ba da abinda ake sanyawa ko abinda ake hawa qala abu wazi' li bi umar abu wazi' yake hadi wa abdullahi bin umar yake ce musa la yake ce me la yazalu an-nas bi khairin ma abqaka allah lahu yake ce wa matakar kana mutane ba za su kasance ba a cikin alkhairi ba matakar kana gunzanci a cikin su kaga wannan ba karawan magana bace ba yace fa hadi ba kai sai abdullahi bin umar sai ya hushi ya zai ka ce ni innan bazan mutane ba za su kasance a cikin alkhairi mutakar ina rayuwa da su wanda yake da wannan lamarin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shi kadai ubangiji yame wannan lamarin mutakar yana zabna a cikin sahabban shi to mutane suna cikin alkhairi shi sanya ubangiji yame wannan lamarin wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta bihim wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun madan manzo Allah yana rayuwa a cikin ku to tabbas ubangijinku ba zai taba halakar da su ba da zai taba halakar da ku ba ka gani mutane za su kasance cikin alkhairi madan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwa a tare da su shine Anas bin Malik yake cewa ina ta ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina yace duk wani abu da ka sani ne ya yi ko mali ne ne ko marar ko marar rai yace ne da ya yi asiri yace kuma a hakan ake tahiyya har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauki ranshi yace muna zuwa muna binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu wanda yake cikin garin Madina hatta da mu hira muka tashi hira muka yito to shine wannan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da shi ba wani wanda za a ce a madama yana tare da kurkurun a cikin alkhairi kuke a wannan alkhairi a wurin Allah yake biye dika khair innaka ala kulli shay'in qadir dukkan wani alkhairi a hannun ubangiji yake shi kadan yake badawa ba wai gunzowa ne ba take sanyawa mu samu alkhairin nan ba ba wai rishin shi ba take sanyawa mu rasa wannan alkhairin ba ki sanya nan wannan magana da yayi babban magana ce Abdullah ibn Umar yayi hushi wa qala sai yake cewa inni la ahsibuka iraqiyya yace na yi zaton kai din nan ba iraqi ne mutum ne mai hankali ka sai inda ka sa gaba yake cewa wa man yudrika ma yughliqu alayhi ibn ummika baba yace kai shin ka san menene zai sha makance ko zai kullewa dan dan uwarka ko washi a gobe kiyama baka san baya hisabin shi yake baka san baya tsankanin shi yake da shi da ubangiji baka san baya tsankanin shi yake ba da kai da ubangiji ba da haka bai kamata ba ka ringa wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan lamarin shi sanya da kai wata riwaya ta Maimun bin Mahram da yazo shi ma ya bada ake bada labari yake cewa wani yake cewa Abdullah ibn Umar la yazalu nasu bil nasu bi khairin ma abqaka Allah fihim a lokacin da Abdullah ibn Umar yayi hushi yake cewa ku bar wadon wannan magana yace ma yazalu nasu bi khairin muttaqullah yace mutane ba za su kasance ba alkhairi ba madam suna jin tsoron Allah wannan jin tsoron Allah shine zai bude maka hanyoyin alkhairai shi zai baka samun munyewa duniya ka dago kiyama madam babu tsoron Allah a tare da adam to dan adam yana cikin galande ne yana cikin halin haulaki shine wannan an hudi wa Umar irin wannan magana ake cewa Umar an tabe wannan la yazalu nasu bi khairin ma abqaka Allah fina mutane ba za su kasance a cikin alkhairi ba matakar Allah ya wanzar da kai a cikin mu Umar yake cewa ku sani bayuwa duk wani alkhairi yana tattare da tsoron Allah yake cewa dan haka in kuna neman alkhairi ku ji tsoron ubangijin ku shine zai muku gadin ko zai gadar muku da alkhairi yake cewa kana radiyallahu anhu idza qara alquran khasha qalba yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan yana karanta alqurani zuciyar shi tana samun khushu'i wannan kuma zuciyar kowanne mummuni kenan duk lokacin da zaka karanta alqurani baka samu ba irin wannan khushu'in ba to kai bitan yaya tsankaninka da kai da ubangiji an ya gurkwai imani a cikin zuciyarka duk lokacin da aka karanta maka alqurani baka ji zuciyarka ba ta girgiza ba wallahi kai bita wannan inka imaninka saboda ubangiji yana tabbatar mana lalle mummune sune idza zikrallahu wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun idan aka karanta musu aka ambata musu ubangiji zuciyar su za ta kada haka idan aka karanta musu ayoyin ubangiji za ta dada musu imani su samu nutsuwa su samu khushu'i yake cewa to Abdullah ibn Umar yana ɗaya daga cikin mutanen da idan aka karanta musu Qur'ani ko suka karanta al-Qur'ani zuciyar su tana ƙara samun khushu'i wa fadat 'aynahum kuma idanunsu suna zubar da hawa wannan shi ma abu ne wanda wallahi yana da kyau mu ringa muraji'a karatun mu na al-Qur'ani wai ba wai ka karanta al-Qur'ani ba kadai ba kurum ka karanta ka huce ba a'a in daidai wata sura ka tsaya kai kokari ka san ma'anar abin da kake karantawa wannan shi zai baka halawa dandano na alqur'ani ka san ubangijin nan da kai yake magana ba wata aya wanda zaka karanta alqur'ani wallahi face ubangiji yana hira ne da kai duk abin da aka wani wannan alqur'anin an sabkar da shi ne dan mu din ya kasance waraka ne game da zakatun mu shifa'ul lima fi suduri waraka ne da abin da yake cikin zakatun mu da haka duk lokacin da zaka karanta wannan alqur'ani ya kasance kana jin dandanan abin da kake karantawa kuma ubangiji umurtar da mu da yake yi shine afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kabira shin wai mutane za su zo su karanta alqur'ani ba za su yi tadabburi ba akan shi ba shi kuma samun tadabburi shine wajibi ne au alqas sam'a wa huwa shahidu wajibi ne ka saurara ka ji yaya aka karanta maka wannan alqur'ani yaya fassarar ma'anar shi take yi kuma ka ringa mu'aisha abinda ake karanta maka kamar ka ce yanzu ne ake sauka maka da wannan alqur'ani haka ubangiji ya umurce mu wajibi ne idan za mu karanta alqur'ani mu karanta shi haka yake umurtan mu yake ce mana kitabu da anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab wannan littafi ne mai dimbin albarka wanda aka sako gare ku ya ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba dan ku yi tadabburi akan ma'anonin shi ka tsaya ka lura ka yi izina abin da ya kamata ka mai kuka ka mai kuka abin da ya kamata ka roki Allah ya sanya ka daga cikin rahama shi ya sanya ka abin da ya kamata ka roki Allah Allah ije ka da shi ka roki Allah ije ka da shi وليتذكر أولو الألباب كوما سهنكلي هنكلي نكيركي هنكلي سليم العقل سوما سفتكركو سأنبتي ستنانو للي أبنين سيام سنئمة للي أبنين سيام ستانة دي إذن سنكوتة تازاس سامينا الجنة إذن سنسابة تازاس متجهنما وشيني لوكة النعوة عبدالله بن عمر يكي كرنت على القرآن يكي تي وياكسن تي إذن يزوون آية ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يكي تي وألم يأنن الذين آمنوا شم ولوك تي بيبا gawain da suka yi imani da Allah an taksha qulubuhum zikatansu ta samu khushu'i ta samu tsoron ubangiji kuma na zalla min alhaq kuma da abinda ubangiji ya saukar na daga gaskiya wannan ba karamar aya bace ta abinda mutum yake lokacin da zaka karanta wannan aya za ta tunatar da kai kai wane ne me yake jiranka in ka da koma da zaki ككرنت ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم شن لوكة بيبا بهوا كأجيب ون الدنيا بكتي فابتك أكنت كسام كسيت أكن سراتي دن كسام ريبا غوبة إياما كسايا ككرنت القرآن كي تدقري دقا معنوان أبنك أبنجي يجي مغانا لك أكنشي ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل su wa'annan wanda shin wai lokacin bai yi ba su tsaya su tsoro izina ba su tsaya su san meye ya kamata su yi a rayuwar su ba kada su kasance irin yanda aka saukarwa mazuwa littahi littahi ba su tsaya ba suka dau izina ba akan abin da aka saukar musu ba ba su tsaya suka yi imani ba ba su samu khushu'i ba akan abin da aka saukar musu ba fadala alaihim al-amr fa qasat qulubuhum gashi alqur'ani a tarar su ga attaura da injila a tarar su suna karantawa lokaci yayi tsaho busu medo kansu ba busu medo hankulansu ba akan abin da ake musu magana a cikin littattafan su ba yace fa qasat qulubuhum kurum zikatansu yayi ta kikashi wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su kuma fasika haka kuma halin lokacin da zan mu meda wannan alqur'anin bayan zaka gani duk lokacin da za ka karanta maka bakka jin mun komi a cikin shi koda wani yana karantawa kai ko wani zai zo ya sa maka a gida ko mu za a yi wallahi tallahi ba za ka taba jin dandanon wannan alqur'anin ba me yake kawo haka shine rashin dandano rashin imani rashin dandano na wannan alqur'ani yana da kyau mu mai doka wannan a dan abin da na sani ne daga ayoyin da nake karanta ba wallahi tallahi wai kaka ce a wani idan yana karanta qur'ani yana karayana kuka wani idan yana karanta qur'ani yana kuka ya za a yi mu'amalin da kuka ka sharraba aya din wanda ka san ma'anarta ka san mi ubangijin ka yake fada a cikin ta kai ta memeta ta kai ta memeta ta kana hararo ma'anar da ubangiji yake magana akan ta wallahi tallahi in dai zuciya da imani sai kai kuka Allah ya da tarta yace baka hatta ya galibuhu buka yace idan ya karanta wannan aya shin lokaci bai yi ba mu dawo mu yi interbelan kanmu mu dawo kan turba ta gaskiya mu dawo mu samu imani mu samu khushu'i mu samu dandano na karanta alqur'ani yace idan ya karanta wannan sai ya fashi da kuka wannan kuma kowace rai tana buƙatar yi wa kanta wannan karatu ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وأنهم ويهما سيمان لأجي ومغانا إنه وإن تمنى بس لإيمانا عليك تيوى تعبده يوم إبادش يرد الله اشتفت أغريش يتي ينقل التاريخ إلينا قطوفا ثانية من عبادته رضي الله عنه يتي تاريخ zai kanato mana ƴaƴan itace wanda suke nunu wanda za su mana bayani akan ibadar shi wannan bawan Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi kada mu manta irin yabo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yemi yake cewa mutumin kirki ne inda a ce ma yana tashi da dare yana sallah malai yake cewa daga cikin shi annahu kana mihrasun annahu kana lahu mihrasun fihi ma'u yace Abdullahi ibn Umar ya kasance yana da mihras. Abinda ake cewa mihras shine wani basa ko kuma wani dan rami wanda suke yi a gida sai a zuba ruwa a cikin shi. In ma kace wani tamfol da ruwa ko kace wani basa shi dai ake kira bi al-mihras. Abdullahi ibn Umar a cikin gidan shi yana da dan basa shi wanda aka cika da ruwa yace fa yusalli fihi ma qaddara lahu. Yace Abdullahi ibn Umar hi arwallahi yazo ya sallati abinda Allah ya kaddara mai za ya sallata. Summa yasiru ila al-firash. Sai ya gangara zuwa ga shimfidar shi ya kwanta yace fa yukfa ikfa'at at-ta'ir. Sai ya dan yi barci irin barcin tsuntsu wanda yake yi. Barcin tsuntsu shine zaka gani ya kamar ya dauke shi farat kuma sai ya tashi. Daga wani abu ya wannan sai ya tashi. Duk wanda ya san tsuntsu ko wanda ya san tantabara ya san yanda take yin barci. To irin wannan barcin Abdullahi ibn Umar yake yi. Yace summa yaqumu sannan ya tashi. Fa yatawadda wa yusalli yayi arwalla ya saki yin sallah abinda Allah ya kaddara mai zai sallata. Yace wa yaf'alu zalika fil layli arba'u marratin aw khamsin. Yana yin haka so hudu ko so biyar a kowane dare. Kai ka sani wannan san su ne wanda ake kira kanu qalilan min al-layli ma yahjauna. Allah ya datar da mu. Nabi Mali yake cewa wa qila li Nafi' an tambayi Nafi' an ce wa Nafi'u ma kana yasna'u 'ibdu Umar fi manzilihi. Me Abdullahi ibn Umar ya kasance yana aikatawa a cikin gidan shi. Qala Abdullahi ibn Umar in tattambawa ne na shi Abdullahi ibn Umar yake cewa la tuti'unahu. Yace abinda Abdullahi ibn Umar yake yi ku dai ba za ku iya ba. Da suwa yake su ne tabi'ai. Yace al-wudu' li kulli salatin. Yace daga ya motsa da dare zai yi sallah sai ya maimaita arwalla. Mu kuma ai mun san me gatan mai arwalla. Arwalla duk abinda zaka wanki, duk abinda zai zuba daga cikinka na daga ruwan nan to kankarar zunubai ce. Duk abinda ya tsotsinka za su zubda na daga zunubai, duk na daga ruwa, duk abinda ka san ka aiwatar da hannunka to ka zubda zunubin su. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga mana misali yake cewa ko gane mini mana mutumin da yake da tabki bakin kofar gidan shi yana hutarwa kullun so biyar yake shiga wannan tabkin yayi wanka ya huto. Yace a yabqa min daranhi shay'un. Yace shin a gangan jikin shi za a samu wani datti. Sai suka ce ya zai samu wanka biyar a yini cikin tabki. Yace a baya yiwa. Suka ce baya yiwa. Yace to wannan kwatankwacin arwallar da kuke yi lokacin da kuke zuwa kuyi sallah. Daga wannan ba karamin garabasa bace ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Bilal yake cewa Bilal ya aka yi na shi karan takalminka a gabana a gidan aljanna ba a baya na ba a gabana a gidan aljanna gaban manzon Allah a cikin gidan aljanna. Yace to ni dai manzo Allah ban san wani abu da nake yi ba. Yace kurum na sani dai idan nayi arwalla kurum sai na tashi na raka abu da shi. Kaga wannan arwalla ya kawo raka abu da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna. Wannan ba karamin gata bane ga al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sai ya in mutun ya iya ya kasance kodi yaushe a cikin shirin ta kwana yake da arwallar shi. In ya ake alhamdulillahi ba wuyan ruwa ba wannan duk inda zaka ka huto daga gidanka kai arwalla ka shiga ka kama ruwa ashirin duk inda zaka kama ruwan da kai wurin arwalla kai arwallar ka huto kai kanka zaka shiga wani abu a cikin jikinka. Kuma haka abokin adawa bai isa ba ya kusance ka ba lokacin da kake cikin halin tsarki shine shaytan yake cewa wal mushafu fi ma bainahuma arwalla tsakankanin kowace sallah. Yace kuma karatun alqur'ani tsakankanin kowace sallah kurum budewa yake ya karanta wannan shi kuma karanta alqur'ani ina kyauta zatan a kusa-kusan nan ba wani ambato wanda yake karanta alqur'ani lada da harafi daya a baka lada goma. Wannan hada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin fahimtar wata ma'ana da zaka yi ta ƙara maka imani kana da ƙarin kusanci ne a gun ubangijinka ƙarin lada ne. Haka kuma duk lokacin da ka harda ce shi ma wannan wani abu ne shi ma mai zaman kanshi. Allah ya datar da yake cewa wa annafi aidan qala daga nafi yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna ibn umar kana idza fatatuhu al-isha'a fi jama'ati. Abdullahi ibn Umar ya kasance idan sallar isha ta kubuce mai a cikin jama'a bai riske ta ba a cikin jama'a ba yace ahya baqiyata laylatihi yace to dukkan wannan abin da yayi saura da daga daren nan azi zai yi shi sai ya raya shi ita kuma sallar isha'i a cikin jama'a kamar misalin mutun ya rayar da daren shi dukkan shi wannan ba karamin lada bane ba ka tashi kai sallar isha'i a cikin jama'a za a rubuta maka kamar ka rayar dukkan daren ka shi Abdullahi bin Umar ko da bai riski sallar jama'a sallar isha'i ai mun karanta a cikin karatunmu na Umda Abdullahi bin Umar yana ji ana taya da iqama ga abinci na an kawo me yace sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yuqaddimu al-isha'a 'ala al-isha' ana gabatar da abinci akan sallar isha yace dan haka he mun ci abincin mu sallar mu tayi sallah ita ma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ta kubce me yace dukkan dare yake raya hadisi ruwa wannan hadisi wannan asarin wanda yake ingantacce wanda wannan al-Ma'uda cikin siyar ya kawo ya inganta riwaya haka wancan riwaya da muka kawo wanda Nafi yake cewa abinda Abdullahi bin Umar yake yi ba ku iyawa ya karanta al-Qur'ani yayi arwalla tsakanin kowace sallah ta dare haka kuma ya karanta al-Qur'ani shi ma al-Ma'uda ya inganta shi akwai Ibn Sa'd ya kawo hadisin a tahqiqin da yayi nasiya ya an inganta wannan riwaya haka duk da malam bai kawo mana ba zaka ji an ce maka wannan ai malamin ya ke bunti da ilimi iya ilimi duk da ilimin da gare shi bai gushi ba yana siffantuwa da irin halayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda waɗanda suke abokan adawa suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shaida suke cewa mutum ne wanda yake badawa baya tsoron talauci akwai ibn umar ibn ammar yarda Allah rahimahullahu ta'ala ko yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wani lokaci ya kawo dinari 30,000 ya kawo wa Abdullahi ibn Umar yace ga wannan kyauta ce yace yana bashi yace wallahi ba a fusa ba sai da ya rabe dinari 30,000 dinari 30,000 yace da yaga hakan yace ya sake kawo min wata 30,000 din yace wallahi bai gushe ba daga inda yake sai da ya rabata haka da kai ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yake ba da labari yace a gaban shi an kawo wa Abdullahi bin Umar yace dinari 22,000 yace kai tsaye wanda suke majalisin shi yace ina wane ina wane ina wanda yake bukata a yantar da bawon shi yace yazo a sayi mai bawon nashi aka saya aka yanta wannan kudin sai da suka kare da kai irin kyauta wadda Muawiya yake bawa lokacin yana khalifa yake baiwa manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai da ya dauki dinari 100,000 ya bawa Abdullahi bin Umar yace kafin shekara ta zagayo babu komai a hannun Abdullahi bin Umar dukkan sai ya bada su fi sabilillah a lokacin nan wancan dinari 22 yake cewa ina jin tsoron wani abu ya rage a hannuna ya rube ni ya sanya umara ta nan dindiya kallahu dinari 22 ne fa yake cewa ina tsoron wani abu ya rube ni in saki hanya in fara nima ta nan dindiya wannan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kara mana soyayya su mala yake cewa hubbuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallama soyayya shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a harkan karatun mun yi bayani akan irin yanda yake kai kawo gidan Hafsa ba don komai dan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata ba kuma in kana neman tabbaci ko kai makurata wurin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka bi sahabban shi kuma soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wa ijtinab ma naha anhu wa jazar wa alla ya'a alla yu'bad illa bima shara soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kayiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya a cikin duk abin da ya umurci wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun aikata shi 100% kuma ka nisanci duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yayi kashedi akan shi kuma kada ka bautata wa kowa in ba ubangiji ba kuma ka gaskata duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari akan shi wannan ita ce soyayya ta ubangiji ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yiwa ta samu, bai yiwa soyayya ubangiji ta samu face an samu soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, in dai har da gaskiya kuke kun ce kuna son Allah to ku so ni, ku biyo ni, ku bi abin da nayi umurni akan shi, ubangijin ku zai so ku. Shi sai ya ubangiji a kullun yake wa atiullahi wa atiur rasula, wajibin ku ne ku yi wa ubangijin ku biyayya, ku yi wa manzon ku biyayya, ku so shi, ku fifita shi akan kowan ku, ku fifita shi akan karan kanka, akan ma'aikanka, akan diyanka. Umar yazo yake cewa manzo Allah, na waye gari ba wanda nake so a duniya sama da kaina in ba kai ba. Yace har yanzu, har yanzu, har yanzu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ba wanda nake so a duniya sama da kai har karan kai. Yake cewa a yanzu ne imanin ka ya cika, a yanzu ne imanin ka ya cika ya kai Umar. Wajibin mu ne mu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu bashi duk wata kariya a raye yake ko a mace yake. Kuma duk wanda ya batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hukuncin shi murtaddun, wajibi ne a kashe shi. Ba komai ba, sani da ba manzon mu kariya. In an yi wa ubangiji wannan abar bawa da shi da ubangijin shi, amma dai game da manzo wajibi ne game da al'umma shi ta bashi kariya 100%. Wannan ita ce soyayya da aka wajabta mana mu so manzon mu sallallahu alaihi wasallam. يجيء عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. دقى عاصم دقى بابنش يجيء وبنت أجيبة أم أنبت من زال الله صلى الله عليه وسلم فتي عبد الله بن عمر يبكى. Sirrai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi gogurmaya, an yi wasa, an yi dariya, an so su, an bayyana musu hanya ta soyayya, an bayyana musu ina ubangiji za su same shi, an karantar da su dukkan alkhairai na duniya da gobe kiyama. Dun me sanya ba za su so shi ba, dun me sanya idan an ambace shi ba za su kuka ba. Yace bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Bilal baya iya zaman garin Madina ba don koyi ba, in ya kalla yana ganin gurabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurun goshewa yake da kuka. Yace yazo wurin Abubakar, yake cewa Abubakar ka mini izini in tahi. Yace ba zan maka izini ba, ya kai wannan in ka tahi wa zai mana kiran sallah. Yace ba na iya zaman garin Madina, ka mini izini in tahi. Yace a'a, ba zan maka izini ba. Yace Abubakar, yace ka yanta ni ne dan dama ka dan irin wannan ranar, in nemi wani abu a wurinka ka ce mini ba ka bani ba dama in yi ba. Yace wallahi na yanta ka da Allah da manzon shi, dan haka ka tafi. Yace ya tafi, saboda Madina kumci ta musu. Mafi yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin rabu a gari kuwa, wa'ansu sun dauki silken sun ce sun tafi kenan ba za su dawo. Saboda kaman maganar da muke magana ta Anas, yace ba wani abu a garin Madina, yace wallahi fasihi face he da dishashe muka ga bakin shi. Wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yusuf bin Malik ara'aytu ibn Umar inda Ubayd bin Umair wa Ubayd yaqassu fara'aytu ibni Umar wa dumuhu tahraqu. Yake cewa Malik, Yusuf bin Malik yake cewa naga Abdullah bin Umar wurin Ubayd bin Umair. Lokacin nan Umair Ubaydi yana nan yana bada labari na sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi kaza, manzo Allah yayi kaza. Abdullah ibn Umar yana zanna a wurin, yace kurun muna waiwayowa. Fara'aytu ibni Umar wa dumuhu tahraqu, yake cewa sai ga Abdullah ibn Umar kurun hawaye suna kwarara daga idanuwan shi. Ai tasiri, wannan shine soyayya tsakaninka da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abinda aka yi na bada tausayi na jin kai, kamata ya ce ka tausaya ga ma haƙƙin manzon mu sallallahu alaihi wasallama. Abinda yake na kai musu addu'a ne Allah ya cika musu ladansu, ka musu addu'a Allah ya cika musu ladansu, ya ƙara yarda da su, aminci da tsira ya tabbata ga manzon mu sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa wa tala Ubayd bin Umayr, ana zanne Ubayd bin Umayr sai ya karanta wannan aya. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يتيتيا يا يهالك يا كيمن زاء الله صلى الله عليه وسلم زيك سنت وبك يا ما إذن أخذوك كيك بم أبنجيش أما زين مشهيدا قمد قوة الأمة، قوة الأمة annabin ta zai zo ya mata shaida, su kuma wa zai musu shaida shine manzon sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ana zamne Abdullahi ibn Mas'ud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce wa Abdullahi ibn Mas'ud karanta mana alqur'ani inji. Allah ibn Mas'ud ya ce manzo Allah ya zai karanta maka alqur'ani kuma kai aka sabkaru wannan alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so ne inji wannan alqur'ani daga wani na. Yana da dadi a ce wanda ka karantar da shi alqur'ani ya zauna yana baka qira'a yana karantar da kai alqur'ani. Wanda yana da dadi iya dadi ga wanda yake cikin halin karantarwa, ka zauna kurma almajiran ka su dinga karanta maka alqur'ani, wannan ba karamin jin dadi bane ba. Wata rana sai dai ka ji ka kurma hawaye suna zuba, kai ma ka kinkishi, kai ma gashi nan ana karantawa ga ladan yanda suke samu, haka ake nada, haka ake nada maka kai. Yake cewa nahara karanta ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan harkun nisaa yace hassi da nazo fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin. Yaya halu gobe kiyama zai kasance idan, yaya halu ku zai kasance a gobe kiyama idan muka zo game da kowace al'umma aka zo mata da mai shaida, washi ina bika shahidan ala haulai, kai ko manzon Allah aka zo aka tsayar da kai ya kasance kai ne mai shaida game da dukkan wata al'umma wanda suka riga suka shuɗe kamar al'umma ka. A lokacin nan Abdullahi ibn Mas'ud yace he na daga kaina ina karanta wannan aya, sai na daga kaina sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka har yana shashika. A wata riwaya ta Muslim yake cewa sai wani sai ya tunkuɗi kawata ya buge ni duddan in tsaya saboda manzo Allah ya shiga cikin wani hali yana zubar da hawaye hashashe ka yake, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa sanin halin da aka kasance a wannan gidan ba dan komi ba. Imam Sa'id yake cewa wannan ayat ta kumshi dukkan mu'ansu hurgici wanda al'umma za ta kasance a gobe kiyama, da irin hurgicin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ya kasance a gobe kiyama, ne a tsayar da shi ya kasance mai shaida ne game da dukkan al'umma wanda suka shuɗe. Yace yana karanta haka, yace faja'ala ibnu umar yabki hatta lasqat lihiyatuhu wa jibihi. Yace sai ga Abdullahi ibnu umar yana kuka, yace hasida gemun shi ya haɗu da wannan inshi da aljihun shi, kuma ya kasance Abdullahi ibn Umar yana da gemu mai yawa. Yace ya kasance yana kama wannan gemun abin da yayi yawa ko abin da ya dore akan kamun da yake yi, yace yana yanke shi. Yace yana bayani ne akan mubalaga na irin kukan da Abdullahi ibn Umar yayi akan wannan. Kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah shi ya fara, an zo yayi kuka akan wannan Abdullahi ibn Umar, an zo an karanta shi ma yayi kuka saboda irin halin da yake tausayawa manzon sallallahu alaihi wasallama, duk da irin gatan da zai samu, amma dai da kai hurgici a tsira ka gaban Ubangiji. Shi sanya kullum wanda zai iya yin addu'a Ubangiji ya tseratar da shi da yin hisabi da tsayuwa a gaban shi, to yi kokari yake. Kuma hanyoyi suna da yawa wanda mutum yana iya tserewa wannan tsayuwa a gaban Ubangiji. In dai kaga an tsaya da ka, to he dai idan ya kasance da kai bulbulin haƙƙin wani tsankanin ka da kai da shi a rayuwarka ta duniya, amma dai da kai da Ubangiji in dai zaka iya ka tsira cewa wannan tsayuwa a gaban Ubangiji nan, kai kokari ka tsira tai mata, ko abin da zai baka lamani shine ka samu garantin shiga karkashin inuwar arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Suna dan abubuwa da yawa wanda idan kai insha Allah in baka shiga wancan baka shiga wancan. 70,000 so 70,000 nasu kasha alladhina la yastariquna wala yataghayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Kaga ga 70,000, ga wata 70,000 so 70,000 wannan gratification da Ubangiji zai kurbe sanya bonus din. Sannan ga mutane guda 7 wanda yazilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Haka ga maharrata alqur'ani, haka ga iyayen maharrata alqur'ani, abubuwa ga sunan daban-daban wanda inda dai zaka siffanta da su insha Allah Ubangiji da niyyar Ubangiji ya sanya ka karshe, tabbas zaka samu. Shi sai shi kuma Ubangiji a kullum ana inda zanni abdi bi, duk inda bawa na yake zato na, to ni ko ina nan za ya same ni inda yake zato na. In kai zaton rushin alheri to waga ba za ka ga alherin ba, in kai zaton alheri to tabbas za ka ga alheri, wanda shi ne Ubangijin ku. Zalikum Allahu rabbukum. Yake cewa fa arada rajul an yaqula li abi aksar faqad azaita ash-shaykh. Yake cewa sai wani yayin yunkurin ya fadiwa abi aksar shine shine ubayd ibn umayr yake cewa tabbas ka tutar da wannan malamin namu ka karanta mai aya ga shirin sai kuka yake kuma wannan shine imani yake cewa yaqulu nafi ma qara ibn umar hatin alayatin qatl min akhir surati albaqara illa baka yace abdullahi ibn umar bai taba karanta ba wannan ayoyi na karshe na suratul baqara face yayi kuka bin taba jin shi ya karanta ba face yayi kuka ita ce wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ko da kun bayyana abinda yake cikin ranku ko kun boye abinda yake cikin ranku tabbas ko ubangijinku sai ya muku hisabi sai ya kama ku da laihi ya tsida ku ya muku hisabi wannan abdullahi ibn umar daga ya karanta wannan aya sai ya fashe da kuka aga wannan ai ba karamin murkici bane ba a tsayar da kai a maka hisabi abinda ka furta da abinda baka furta ba to a lokacin da wannan ayar ta sabka lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abinda yake sama da ƙasa da abinda yake tsankanin su na Allah ne wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ku bayyana abinda yake cikin ranku ko ku boye shi dai ubangijinku sai ya kama ku sai ya muku hisabi fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ya gafarta wa wanda ya ga dama kuma ya azabtar da wanda yake da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne shine lokacin da aka karanta aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya da kai riwaya Imam Ahmad ya yi haka Imam Muslim ya wutar da ita yake cewa da aka sabkar da wannan aya sahabban manzo Allah suka jita kuma sun yi mu fahimta abinda aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai tsaye wani suka tayi suka faɗi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa suna kuka in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah abinda muka boye da abinda muka bayyana dukkan shi ubangiji sai ya mana hisabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kasance mutanen da aka sabkarwa da tattabai guda biyu sune yahudawa da nasara sune wanda suka cewa ubangiji sami'na wa asaina mun ji mun kifan yace abinda nake so da ku ce sami'na wa ata'na ubangiji mun ji mun yi biyayya shine ubangiji sai ya saukar da wannan aya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawara sun aiwatar da abinda manzo Allah ya umurce su ubangiji yake bai ya saukar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih ya ubangiji kada ka dora mana abinda ba ma iya ashi ne aka dauke mana duk abinda muka yi zuciyar mu ta raya mana ko zuciyar mu ta yi da wani ko aka yi wani abu a cikin zuciya ubangiji ya riga ya dauke mana kuskuren shi ba zai kama mu da laihin shi ba amma dai duk abinda baki ya furta to tabbas ubangiji zai kama shi da laihi kuma mafi yawa sanadiyya abinda yake kai mutane zuwa ga wutar jahannama shine wannan bakin shine wannan halisha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa Mu'az bayan ya bashi gargaɓaso shi yake ce me ya kai Mu'az shin bazan baka labarin ba abin da ya kumshi dukkan wannan abubuwan da na baka labari yace kuffa alayka hada ya janyo halshen shi yace ka kiyaye ka kame kanka da wannan halshen Mu'az yake mamaki yoshi halshen ne me maron insha a cikin tahiyyar dan adam yake cewa wai shin za wannan wa inna la mu'akhiruna bima natakallam bihi shin wai wannan abinda muke furci da shi ubangijin mu sai ya kama mu da shi kaga wannan shine wa in tubdu ma fi anfusikum in dai ka riga ka bayyana abinda yake cikin ranka to ko tabbas ubangijin ka sai ya kama ka da laifi sai ya maka uquba in dai babu alkhairi a cikin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hal yakubbun nasu fi an-nari ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim shin wai da ake ciwa fuskokin mutane a wutar jahannama me yake sanyawa abinda halshinan su ce ta girgo shi yake kai su a sanya su wutar jahannama ko a ci fuskokin su a wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da halshinan mu yake cewa thumma innahu yaqulu thumma yaqulu inna hadha al-ihsa'u shadid Abdullah ibn Umar yana cewa lalle wannan keke da za a yi a gobe kiyama abu ne wanda yake mai tsanani abinda muka bayyana da abinda muka boye ubangijin mu sai ya kawo mu da shi lalle keke da keken da za a yi tabbas abu ne mai tsanani a gobe kiyama ta sanya yana ɗaya daga cikin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin wudi yake yi Allahumma hasibni hisaban yasira ya ubangiji ka ringa mini kan idan nazo gaban ka gobe kiyama ka mini hisabi wanda yake mai sauki wannan ga wanda bai samu balamanin ba rashin ayi mai hisabi a gobe kiyama hisabi mai sauki shine kurma tsallake ka daga wannan ishelon ya akai ka wani ishelon ba tare da kai wani ba kurma ce lesefa sai gida aljanna Allah mana wannan gatar mun zo karshen gaba ina iya ƙara sa'a yace wa qara radiyallahu anhu abdullah ibn umar ya karanta wannan ayat waylul lil mutaffifin wani kari na azaba ya tabbata ga wanda suke yin bange suke tauye suke ji tauye suke ni sawa'un ko bangaren au ko ma menene in dai zaka inci wani ka tauye to tabbas wani kari na azaba zai tabbata a gare ka alladhina idza ktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sune idan za su auna maka sai sun zalunce ka sai sun haƙince ka sai sun tauye wani abu ko su gama maka tiya biyu ko kuma a su kankutsa tiya ko kuma a su sa yatsa su rage wani abu idan kuma za su saya a wurin ka to sai sun tabbatar wannan tiyar ta ji kowace ya dauka kuma su yi kokari su yi abu wanda zai bada sama da abin da waccan tiyar zata bada ba don koyi ba kurum don su yi zalunci akan duke wannan wanda ba ta su ba yace wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wani ne yake cewa shin wa'annan wanda suke irin wannan halin sun suna tunanin wai gobe kiyama ba za a tayar da su ba yawmin azim da wani yini wanda yake mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin lokacin da mutane za su tashi dukkan su gaban ubangiji ba dan komai ba dan ya musu hisabi wanda ya kyautata kalbashin rahamin ubangiji a kai shi gidan aljanna wanda ya saba wutar jahannama wannan ayoyin guda shida yake cewa duk lokacin da ko lokacin da abdullahi bin umar ya karanta wannan ayat baka yayi kuka hatta hanna har sai da muka tausaya ka gani abdullahi bin umar baya cikin hali wanda yake wannan menene shi abdullahi bin umar a kan shi wannan ayat shine ilimin da ubangiji ya bashi ya kwange wani abu bai isar da shi ba kowa a cikin sana'ar shi wannan ayat tana shiga a cikin tana hawa kan shi waylul lil mutaffifin mutum ya ma kan shi izna ina na tauye ina na daidaita in zan amsa ina kyautatawa in za a bani ina kyautatawa ina cikawa ko ban na cikawa amanar da aka bani na bada ta daidai ko ban bada ta ba kowa a cikin sana'ar shi wannan ayat guda shida ko wannan ayat guda shida da surul mutaffifin tabbas tana hawa kan shi shi ne abdullahi bin umar lokacin da ya karanta wannan aya ya ce sai da ya yi kuka har sai da muka tausaya ne ya ce min qira'ati ma ba'd na daga abinda ya karanta daga cikin abinda yake ce farkon wannan sura ta al-mutaffifin yake cewa wa an sumayr bin rayyahi an abihi qala yace shariba abdullahi bin umar ma'an mubrida abdullahi bin umar ya sha ruwan sanyi fa baka sai yayi kuka fashtadda bukauhu kukan shi ya tsananta faqila lahu sai aka ce mai mayu bikika ya kai abdullahi bin umar menene yake sanya ka kuka fa qala sai yake cewa zakartu ayatan fi kitabillahi yace na tuno wata aya a cikin alqur'ani shine abinda ubangiji yake bayyana mana wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl an shiga tsakankanin su da duk abin da suke so a rayuwar su kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl kamar yanda suka aikata a can baya yana da iko yana da damar da zai iya hanawa ko ya sanya yayi to shi ma anan gobe kiyama za a shiga tsakankanin shi duk abin da yake so a rayuwar shi me yake so shine duk wani abu wanda zai dandana mai dadi a cikin wutar jahannama shi yake nema amma dai ubangiji ya haramta mai إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم أنا مي أزابا أما دي أبنجيل شينا مي إزجلي لأن وأنا أزابا أي كأي أي كأي جرماني أي كأي أغاني أنا هكا أبنجيل زيرن قهد يموس أو تجهنما duk abin da rai take da rada miye rai take so tana so ka dan samu numfashi daya wana dau ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makisuna maliku yake ya juyo ya musu magana yayi an yi shekara dubu maliku kama ubangijin kuma nan magana mana adiba cikin al'amarin nan namu yace kai ko kuma dawoma ne ma a cikin tawa ba wani mutki rako ta kuna nan ma a cikin ba to duk abin da rai yake so za a yanke mai tsakankanin shi da abin da yake so a wutar jahannama to shine nan Abdullahi ibn Umar yake cewa fa araftu anna ahlan nar la yashtahuna shay'an, yace anan na sani lalle ɗan wuta ba sa buƙatar wani abu, yace shahawatuhum lima, yace ba sa buƙatar wani abu sama da ruwa wanda za su sha, shine idan sun nemi ruwan za a ba su narkakkar mugunyar da take fitowa daga cikin su, ita za a miƙa musu a sha, suna sanyawa suna kara makayin a huskar su, huskar zata zagwanye ta zuba a cikin wannan makayin, a hakan kuma za su sha ba inda suka iya. Yace abinda na sani shine lalle ɗan wuta ba sa buƙatar komai, yace kamar yanda suke sha'awa a ba su ruwan da za su sha. وقال الله عز وجل الله مدوكين سركي yake cewa afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullahu wa inda suke tozan arafi wa wannan wai ba ɗan mutum bane ba ba wani abu wanda suke so ubangijin su afidu alaina min alba'i za su ringa cewa yan aljanna ku dan kuraro mana mana daga ruwa mu sha daga ruwa aw mimma razaqakumullahu ko daga abinda ubangijin ku ya arzuta ku da shi wannan wai ba a cikin mutan jahannama ba yake ba a tsakankari yake wanda zunubin shi da kyakkyawan shi suka zo daya din ya gazarin jayar daya sai ubangiji yace ku jera mu su a tsakankanin mutan gidan wutar aljanna wurin tsakankanin wuta da aljanna shine idan aka karkata musu wutar aljanna za su ringa cewa ɗan aljanna dan Allah ونادوا أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيدوا بأعراه با إن متجهن من إزاس رنجتي وزاس رنج كرين الجنة أفيدوا علينا من الماء كان الله كقرارو من ونن آمن أبن قروة أو مما رزقكم الله كولا قد كان أبن أبن جنة أرزتك بأعراه بني بإن متني سوني سيكي كرين من أبا سورة الأعراف ونن بيان أبن جنة وإذا صرفت عبصارهم تلقى أصحاب النار سوني سوني أعراف حزوا إن ديك من بيان أكي إن متجهن با أن أفيدوا علينا من الماء mai au mimma razaqakum Allah dan kwararo mana wannan wani abu daga cikin ruwa daga cikin kuma daga cikin abin da ubangijin ku ya arzuta ku da shi Allah ya sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah ƙara mana soyayya da sahabban shi sallallahu alaihi wa sallam ta'ala alaihim Allah sanya mu tashi tare da su Allah ya taimake mu ya biya dukkan bukatun mu duniya da lahira abin da muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muke Allah ya gafarta mana ɗan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki wanda suka gaya mu da gaskiya muna fatan ubangiji ya musu rahama ya musu jin kai ya sanya aljanna ita ce muku musu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك